music at houseofsongs.com.
Sauki Laila, sai ki bani ruwa.